Tell it to Lala. Young blood, tell it to Lala. You start on the block, tell it to Lala. Wabula kukuba muziki, uladi on the mic. Kwa kukuba muziki, tell it to Lala. Na kuniga biwala, tell it to Lala. Muchinde chibala, tell it to Lala. Uluno kubala, tell it to Lala. Kwa kukuba muziki, tell it to Lala. Na kuniga biwala, tell it to Lala. Muchinde chibala, tell it to Lala. Uluno kubala, tell it to Lala. Da 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 sawa. Muziki kwangu kwa kusawa. Mama at this time kwane sawa. Daikada manda hawa. Nganda bana zengu likonga wali musawa. Muteka kutina wali hawa sawa. Etukula ngama wata agali musuwa. Esini salimu site magombe naliwa. Hapa kanyaliwa. Apunyamaliwa. Ayakalo kutuka nanganda vye kaliwa. Aja italiwa. Anechika maliwa. Ayakala vipers. Tulikangala tualiwa ino industry yanga. Bademu banga. Kuno mkumba kunyamba desu kwa megwanga. Eno si yanga. Uganda yanga. Yaba sexy avali kubala bonna banga. Toza kuwa mziki teli chidala. Na kunyiga biwala teli chidala. Muchine chibala teli chidala. Uluno kubala teli chidala. Toza kuwa mziki teli chidala. Na kunyiga biwala teli chidala. Muchine chibala teli chidala. Toza kuwa mziki teli chidala. Gale iza ebalo juulira. Usabala mkumba waga itamalala. Tuchikuwa tusinzira Kampala. Basaja mkava valenzi kubala. Bule mulenzi kubala no muwala. Achuka na gendo uze abudala. Nurite nukuno mulembe kwa batoja. Tukuwe nguli koteri kutwala ya matoja. Zion blood, nimba sense. Aimba no sense, wanye silence. Wachulu miano nyomu tigomu nyanya yetuge. Zase kaza kaza. Raka unga musupu se koza koza. Tukula kuwanga ne yoza yoza. Ninefisa kuwa mama yang kuza kuza. Kwe, kwe, kwe. Kwa rhyme in abundance. Sikuwe kaza bulidandansa. Uli la vibe za sandansa. Mbogo langa sanda musentansa. Toza kuwa mziki teli chidala. Na kunyiga biwala teli chidala. Muchine chibala teli chidala. Uluno kubala teli chidala. Toza kuwa mziki teli chidala. Na kunyiga biwala teli chidala. Muchine chibala teli chidala. Uluno kubala teli chidala. Te te teli chidala. Te te teli chidala. Te te teli chidala. Te te teli chidala. Muzike tuku kuwa tu ina talanta. Tuku fude animo yefeba anta. Tuku omeranga pia kumia pia fanta. Echibande chinkuta chimaza na chinta. Show bakala katanga tu trakita. Zani nganaba wano akita. Yenzawa janjawa yenzo dokita. Yangeza kobese sitiru nzo selekita. Murabo yenzo director. Yenzo batereza bia musobia nga kolekita. Nenga techika mwanyo kota kanyo kota. Nidio kampo meso luganda gomu gati kwa bata. Toza kuwa mziki teli chidala. Na kunyiga biwala teli chidala. Muchine chibala teli chidala. Uluno kubala teli chidala. Toza kuwa mziki teli chidala. Na kunyiga biwala teli chidala. Muchine chibala teli chidala. Uluno kubala teli chidala.